nake yi majiniya saboda hawa ku ba ajiya dobe hana mu mahauna fe naji dubu sai ce to na gani nan bari Alexander the Great.